Yan kasuwa 546 ne suka amfana da samun bashin kuɗin kama daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 5 ga kowane mutum daya karkashin shirin bayar da bashi na hukumar Nirsal domin farfadowa da sana'o'in su da suka tabarbare sanadiyar cutar murar mashako. Babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce domin sauƙaƙa samar da bashin ga jama'ar wata ƙungiya da ake fafutukar samar da cigaban al'umma mai suna Hadimiya ita ce ta shiga gaba wajen nemo waɗannan kuɗaɗen ga mutanen.
Muna wa al'umma bishara da cewa gwamnatin tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu don kaso da sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta korona wadda ta haddasu. Kuma gwamnatin tarayya tana aiki tare da wannan ƙungiya ta Hadimiya domin samar ma alalace mutum 3,000 ƙarin tallafi na kyauta na garin da cewa sun dawo a kan tsari na sana'o'insu.
Ko bayan wannan ministan ya ce bisa ga sauƙaƙa matsalar rashin ruwa da jama'ar jihar Kebbi ke fuskanta ƙungiyar ta yi fafutukar samar da ruwa jin murtsatse 150 a sassa daban-daban na jihar.
Ranar 3 ga wata da yarda Allah za a kaddamar da kashi na 2 na cigaba da aikin waɗannan rijiyoyi da yarda Allah kowane ward da ke faɗin wannan jiha zai fa'idantu da rijiyoyi irin waɗannan tsayayyu na murtsatse domin taimaka ma lafiyar al'umma da tanadin su da ruwan sha.
Faruk Abubakar mai Sudan shine sakataren ƙungiyar Hadimiya ya ce wannan aikin kamar somantaɓi ne daga shirin da take da shi na samar da cigaban rayuwar al'ummar jihar Kebbi.
Babban al'amarinmu a nan yau shine domin mu bayar da ƙofar wato takardar shaidar cewa wasu daga cikin 'yan kasuwan jihar Kebbi Allah ya taimake su sun samu tallafi na rancen kuɗi domin su yi sana'a, domin su samar da aikin yi ga al'umma, domin su rage fatara, domin su samar da cigaba na musamman a wannan jihar Kebbi.
Duba da cewa akwai masu neman irin wannan bashin da yawa da ba su samu ba, to ko me waɗannan da suka samu ƙarƙashin wannan ƙungiyar za su ci?
Muna godiya ga irin ƙoƙarin da suka yi mana. Muna godiya. Allah ya saka musu da alkhairi.
Da yake an rarraba takardun amincewar bayar da bashin ga mutanen, abin jira a gani shine shigowar kuɗaɗen da kuma yadda za su yi amfani da su wajen haɓaka kasuwancinsu domin amfanin jihar Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya, duk da yake cutar murar mashako karo na 2 tana barazana ga jama'a a duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.